Sashin Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu rare, assalamu alaikum, da fata an wuni lafiya. Baba Yafo makeri ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na la'asariyan yau Alhamis 14 ga watan Disambar shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su, ga Ibrahim da kanin labarai.
To baba, shugaban Rasha ya ce za a samu zaman lafiya a Ukraine ne kawai idan Rasha ta cimma manufofinta. Sojojin Isra'ila sun sake kaddamar da hare-haren jiragen sama yau a zirin Gaza gabanin wata ziyara ta wani babban jami'in hajjar shugaban Amurka ta White House. Sannan 'yan sandan Denmark sun kama mutane da dama yau kan zargin shirin kai wani harin ta'addanci.
Kanan labarin kenan. A cikin shirin za ku yi cewa rundunar 'yan sandan jihar Kano a Najeriya ta gargaɗi masu sha'awar tada fitina a cikin al'umma da su sauya tunaninsu.
Cikin wata sanarwa da rundunar ta fitar, ta shawarci mazauna birni da kewayen Kano su yi watsi da kokarin da wasu rukunin mutane ke yi na samar da yanayin fito na fito, musamman a tsakanin jami'an tsaro da jama'ar gari.
Haka dalika za a ji cewa kuma gwamnatin Najeriya ta sha alwashin ci gaban neman wasu hanyoyin samun kuɗaɗen shiga domin bunƙasa tattalin arzikin ƙasar a maimakon dogaro da mai.
Wannan nema ya sa gwamnati ta kirkiro da ma'aikatar kula da tattalin arzikin teku domin samun kuɗaɗen shiga da ake kira blue economy.
Kamar kowace rana Alhamis, yau ma muna tafi da shirin lafiya uwar jiki na Hauwa Umar, wanda a yau shirin zai yi magana ne akan kimiyyar fasaha don warkar da gyambo cikin sauki, tare da Dr. Mustapha Ahmad Yusuf na sashin kula da ƙananan halittu na Jami'ar Bayero da kuma asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano. Akwai kuma sakonni da kuma sauraron ka aiko mana ta hanyar email, amma yanzu sai a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan an wuni lafiya. Ga labaran. Shugaban Rasha Vladimir Putin yau dinnan Alhamis ya ce za a samu zaman lafiya a Ukraine ne lokacin da ƙasarsa ta cimma manufofinta, kuma har yanzu babu wani sauyi game da waɗannan manufofin. Kimanin watanni biyu gabanin zagayowar ranar da Rasha ta ƙaddamar da mamaye Ukraine, Putin ya nana ta cewa Rasha na son ta kakkaɓe gyauran aƙidar Nazi da muggan makamai a Ukraine, da kuma mayar da Ukraine 'yar ba ruwana, yayin da yake gabatar da jawabinsa na ƙarshen shekara. Rasha na zargin cewa masu tsatsauran ra'ayin fifita ƙasa da gyauran 'yan Nazi na matuƙar tasiri kan gwamnatin Ukraine, zargin da Ukraine ɗin da ƙawayenta na yammacin duniya ke watsi da shi a matsayin hujja marar tushe na yin mamaya. Putin ya kuma buƙaci cewa kar Ukraine ta shiga ƙungiyar ƙawance ta NATO. NATO dai ta sha nana ta cewa ɗaiɗaikun ƙasashe ne ke da ikon yanke ma kansu shawarar shiga ko rashin shiga ƙungiyar, amma ba Rasha ba. Sojojin Isra'ila sun sake ƙaddamar da hare-haren jiragen sama yau Alhamis a zirin Gaza gabanin wata ziyara ta wani babban jami'in fadar shugaban Amurka ta White House, wanda ke son a tattauna kan mataki na gaba a yakin da Isra'ila ke yi da Hamas, da kuma matakan kare Falasɗinawa farar hula waɗanda suka samu kansu a tsakiyar wannan yakin. Mai magana kan harkokin tsaro a madadin fadar White House, John Kirby, ya gaya ma manema labarai cewa mai bada shawara kan harkokin tsaron ƙasa na fadar ta White House, Jack Sullivan, zai yi amfani da tattaunawar ta yau Alhamis da gobe Juma'a a Isra'ila wajen taɓo batun abin da ya kira ƙara kula da kuma daɗa kauce ma kuskure a matakan soji da ake ɗaukawa. Wannan ce manufarmu, su ma Isra'ila sun ce ita ce manufarsu, to amma sakamakon ne kaɗai ke da muhimmanci, a cewar Kirby. 'Yan sandan Denmark sun kama mutane da dama a yau ɗinnan Alhamis a wani samaman da suka ce sun kai ne saboda abin da suka kira zargin ana wani shiri na kai harin ta'addanci. An yi kaman ne a wani shiri na haɗin gwiwa a sassa da dama na Denmark da safiyar yau ɗinnan Alhamis. Ba a bada wani ƙarin bayani ba. Rundunar 'yan sandan Copenhagen da hukumar bayanan sirri za su yi bayani ma manema labarai wani lokaci a yau din nan. Wannan ne babban al'amari a cewar Prime Minister Denmark Mette Frederiksen a wani babban taro na kungiyar tarayyar Turai a Brussels. Ya kara da cewa abin takeici wannan ne irin halin da muke ciki a yanzu a Denmark.
An jima kaɗan Ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma kafin nan, rundunar 'yan sandan jihar Kano a Najeriya ta gargaɗi masu sha'awar tada fitina a cikin al'umma da su sauya tunaninsu. A daidai lokacin ne ta ce ta dukufa wajen bankaɗo waɗanda ke da hannu wajen cinna wuta a sakatariyar ƙaramin hukumar Gwale ta cikin birnin Kano. Hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da al'ummar Kano suke dakon hukuncin kotun koli ta Najeriya dangane da shari'ar kujerar gwamnan jihar. Mahmud Ibrahim Kwali na ɗauki da ƙarin bayani.
Cikin wata sanarwa da rundunar ta fitar ta shawarci mazauna birni da kewayen Kano su yi watsi da kokarin da wasu rukunin mutane ke yi na samar da yanayin fito na fito musamman a tsakanin jami'an tsaro da jama'ar gari. Sanarwa ta ce kwamishinan 'yan sanda Muhammad Hussein Gumel ya bada umarnin zakulo waɗanda suka cinna wuta a sakatariyar ƙaramar hukumar Tagwale a daren shekaran jiya wacce ta kona ofisoshi da dama tare da barnata takardun gwamnati masu yawa. Al'amarin dai ya faru ne sa'o'i kalilan bayan da babbar kotun Kano ta bada umarnin mayar da shugaban ƙaramar hukumar Khalid Isaac wanda majalisar dokokin jihar Kano ta dakatar da shi watanni uku da suka gabata saboda tuhumarsa da yin ba ba. To amma Alhaji Khalid Isaac wanda ya bayyana mamaki kan yadda gobara ta tashi ya yi zargin cewa da gangan da ganganci wasu bata gari suka cinna wutar domin firgita shi.
In ka je ka ga wutar za ka abu ne ya kone ƙurmuka. Obis din da ka shiga ba abin da za a mura. Ko kyaure ya nannade. Ba ka abu ne wanda lalle kamata mu bincika. Amma za mu rubuta ko na gaggawa mu sanar da jami'an tsaro duk da za mu sanar da su ka abin da ya faru ka halin da ake ciki kuma na kokarin daukar mataki na gaggawa kuma duk wanda muka samu da hannunsa a ciki za mu gaggawar haɗa jami'an tsaro domin a ci gaba da bincika domin tabbatar da doka da oda a kansa.
Me kuke zargin ya sababa ita wannan gobara?
To ita ba aka ce kasuwar sababa domin ita tana sababai da dama. Da ita yi wa da Allah wani ya kunna ta. Ta yi wa wutar lantarki amma wannan wutar ta wuce waɗannan gaskiya. Muna zargi lalle akwai wani abu a kadama da wannan wutar.
Suna cewa dan a firgita Khalid ne tun da kwashi ta dami.
Ni ma na tsammanin haka.
Al'amarin dai na zuwa ne a daidai lokacin da batun shari'ar gwamnan Kano ke kara dumama yanayin siyasar jihar yayin da ake dakon hukuncin kotun kolin Najeriya dangane da batun. Sai dai sanata Mas'udu El Jibril Doguwa guda cikin dattawan Kano ya ce ba ga rashin haɗin kai da son zuciya a tsakanin 'yan siyasar Kanon. Wanzuwar kafofin sadarwa na social media a wannan zamani na cikin abubuwan da ke zafafa wannan batu da ke neman ya zama barazana tsaro ga al'umma.
Tasirin wannan social media ɗin da kake ga. Ai da can sai idan mun ji Federal Radio Kaduna ta ce ko kuma mun ji Radio Kano ta ce. Amma yanzu daga lokacin da ake kokarin shiga kotu da zaman da ake a kotu wani ma sai yanke maka hukunci tun kafin alkali ko alkali ya zauna akan kujerarsu. Saboda haka mutane an riga an ruda musu kwakwalwa, an ruda musu tunaninsu saboda irin waɗannan abubuwan na social media mutum ije rubutu ya rubuta abin da kuma ba haka ba ne. Saboda haka irin wannan gurguwar sakamako da mutane suke rubuta a social media shi ne ikawo ya hargitsa kan mutane har ma ike saka musu shakku da kuma neman fitintunu. Saboda haka sai mun koma mun ilmantar da matasanmu da kowa da kowa cewar kananan idan muna nema mu dawo da mutuncinta da kimarta da muhibbarta to ya kamata mu yadda da cewar uwa ce mabada ba ma a Najeriya.
Yanzu dai kallo ya koma kan kotun kolin Najeriya wadda ake sa ran za ta yanke hukuncin ƙarshe game da wannan batu na dambarwar kujerar gwamnan Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
A gaida Mahmud Ibrahim Kwari da wannan rahoton. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sa'annan kuma za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da dandalin X da Instagram. Yanzu ko ga Ibrahim da ci gaban labaran duniya.
To baba, Rundunar 'yan sandan Hong Kong yau Alhamis ta yi tayin tukucin dala 128 ga duk wanda ya taimaka. Aka kama wani daga cikin fitattun 'yan gwagwarmaya biyar waɗanda yanzu haka ke zama a ƙasashen ƙetare, suna masu zarginsu da aikata manyan laifuka masu illa ga tsaron ƙasa. Dukkanin mutanen biyar na zama ne a ƙasashen ƙetare tun bayan da China ta kafa wata gawurtacciyar dokar tsaron ƙasa a wannan birni da ke zaman cibiyar hada-hada a shekara ta 2020 saboda ta magance tawaye bayan wata gagarumar zanga-zanga ta rajin kafa dimokuraɗiyya wadda a wasu lokutan ta yi ta zama tashin hankali. Mutane biyar ɗin sun gudu ƙasashen waje kuma ana zarginsu da tafka laifuka a ƙarƙashin dokar tsaron ƙasa. A cewar babban superintendent sashen kula da harkokin tsaro Li Kwakwa. Ƙasar Pakistan ta yi kira ga gwamnatin Taliban ta Afghanistan a yau ɗinnan Alhamis da ta ɗau mataki na babu sani ba sabo kan abin da ta kira ƙungiyoyin 'yan ta'adda a cikin ƙasar.
A gaida Ibrahim da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, gwamnatin Najeriya ta fara neman hanyoyin inganta tattalin arzikin kasar domin kyautata rayuwar al'umma. Wakilin sashen Hausa a birnin Lagos Babangida Jibrin ya aiko mana da rahoto akan haka.
Gwamnatin Najeriya ta sha alwashin ci gaba da neman wasu hanyoyin samun kudaden shiga domin bunƙasa tattalin arzikin ƙasar maimakon dogaro da man fetur. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu shine ya bayyana hakan a wajen taron ƙasa na hukumar kwastam a birnin Lagos. Shugaba Bola Ahmed Tinubu, wanda mataimakinsa Sanata Kashim Shettima ya wakilta, ya ce kamar yadda ya yi alkawari, fatan gwamnatinsa shine bunƙasa wasu fannonin samun kudaden shiga da za su taimaka wajen kasa tattalin arzikin Najeriya a maimakon dogaro da man fetur. Wannan nema ya sa gwamnati ta kirkiro da ma'aikatar kula da tattalin arzikin teku domin samun kuɗaɗen shiga da ake kira blue economy.
While I am proud of the ambitions of the Nigerian Customs Service, we aspire to position Nigeria as the preferred destination for all stakeholders involved in export and import activities overseen by the Nigerian Customs Service.
Shugaba Tinubu, wanda ya ba da kokarin da hukumar kwastam ke yi na tara kudaden shiga da kuma saka ido akan iyakokin kasar, ya ce gwamnati za ta ci gaba da ba da goyon bayanta ta wannan fuska. A bangaren sa, babban controller kwastam na kasa Bashir Adewale ya ce shekaru 12 kenan rabon da a gudanar da taron hukumar na kasa, taron kuma da aka shirya domin kara jami'an na hukumar kwastam ƙwarin gwiwa da faɗakar da jama'a game da ayyukan hukumar.
Since its inception, customs has stood as a formidable guardian of our nation's economic interests, adapting to the ever-evolving landscape of global trade. Beyond its traditional role of safeguarding borders, customs has evolved into a vital catalyst for economic growth and development.
Bashir Adewale ya sha alwashin hukumar za ta ci gaba da tafiya da zamani wajen samun kididdiga na kayayyakin da ake shigowa da su cikin gida Najeriya ko kuma fita da su kasashen waje. Don haka ya yi kira ga jama'a, musamman 'yan kasuwa da ke shigowa ko fita da kayayyaki a waje ko cikin Najeriya, su kasance masu ba da haɗin kai wajen ciyar da ƙasar gaba. Babangida Jibrin, muryar Amurka daga Lagos.
A gaida Babangida Jibrin da wannan rahoto. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu ko ga shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki. Tare da ni Hawwa Umar, shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai tattauna ne da Dr. Mustapha Ahmad Yusuf na sashen kula da kananan halittu na Jami'ar Bayero da kuma asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano kan yadda suka samar da kimiyyar fasaha don warkar da gyambo cikin sauki. Abokin aiki na Mahmud Kwari shine ya tattauna da Dr. Mustapha kan wannan batu, ga kuma yadda hirar tasu ta kasance.
a ɗan watanni ko shekara ɗaya da wani abu ko zuwa ma biyu. An ji yadda ka fito da wata fasaha ta amfani da kimiyya wajen warkar da masu gyambo, musamman ga mutanen da ciwon siga da sauran cutuka na gyambo yake musu barazana. Ina a kwana ne dangane da wannan kimiyyar fasaha da aka zo da ita ta warkar da wato gyambo a jikin mutane.
To alhamdulillahi, wannan kimiyyar fasahar da muke magana da ya takaice shine abin da muke ce ma maggot debridement therapy, kenan maggot therapy. Mukan ce kwayoyin halittu, mukan yi amfani da kamar tsutsa kenan wajen warkar da duk gyambo, musamman na masu ciwon siga da yake daukan lokaci bai warke ba, ko kuma wanda idan ya kwana biyu za a yi tunanin a datse kafa. To daga dai sanda muka fara, zan iya cewa alhamdulillahi, saboda mun ceci kafafuwar mutane da yawa daga datsewa. Akwai wanda suka zo daga garuruwa daban-daban, kuma alhamdulillahi Allah ya ba mu nasara mun iya cetar kafarsu daga datsewa. Kuma mun har yanzu muna samun mutane sosai alhamdulillahi, kuma da muka zo ba mu tsaya iya nan ba, da yake dama muna jami'a kuma muna kuma asibitin koyarwa, so abu kenan da ake ce ma kamar akademiya. So muka ci gaba da muka fadada binciken da muke yi, mun yi rubuce-rubuce, mun tura duka an buga su a jaridu da kuma abin da muke cewa kamar journals kenan,
mujallu.
Saboda yanzu idan
amma mujallun na cikin gida ne ko na kuna akwai na ketare ma,
akwai da cikin gida, na cikin gida da na ketare. Saboda da muka tura mu na ketaren, tunda duk wani abu da muka faɗa yanzu kusan shine kamar na farko wanda aka fitar daga Najeriya kenan a wannan fannin na wannan kimiyyar na maggot therapy kenan, inda ake amfani da tsutsa ta hanyar kimiyya a warkar da waɗannan gyamban. Kuma mun samu mun gabatar da ayyukan ko abubuwan da muke yi ga shi wanda ya kirkiri shi wannan maggot therapy na wannan lokacin kenan, abinda muke ce ma modern maggot therapy a can ƙasar Amurka kenan, wanda sanadiyarsa ce ta sa FDA, watan agency kenan da ke da alhakin kula da magunguna da duk wani a wannan da ake bayarwa na ƙasar Amurka, suka ba da sahalewar cewar likitoci za su iya amfani da wannan kimiyyar. So mun gabatar musu da waɗannan ayyukan da muke yi, kuma sun ji daɗi sosai har suka ba mu takarda ta shaida kenan cewar sun ji daɗi kuma sun amince da wannan aikin da muke yi.
Ita hukumar FDA da ka ambata ta mai kula da sha'anin abinci da magunguna ta America, hususan me suka ce misali akan ita wannan kimiyya ta ku?
Watan su abin da suka ce, akwai abin da muke ce ma kamar device. Abu da muke nufi da device kamar a ce kamar kwayar magani ko kuma wani abu dai da za a iya yin amfani da shi ga marar lafiya. To kuma sun ce sun ba da amincewar, sun amince daga duka wani bayanai tattara na cewar za a iya yin amfani da wannan kimiyyar tamu wajen warkar da waɗannan cutuka. So a takaice gaskiya abin da suka ce kenan.
Kenan ku ne kuka kirkiro a nan ne kuka kirkiro da wannan kimiyyar, ko kuma akwai wani haɗin gwiwa da kuka yi da wasu cibiyoyi ko kuma hukumomi na gwamnati?
To abin da ke faruwa, ba zan iya cewa a nan da yanzu dai, tunda abu ne wanda muka fita waje muka koyo wannan kimiyyar, kuma muka zo nan muka yi amfani da abin da muke cewa a turance kamar available resources, watan abubuwan da muke da sunan nan na gida kenan. Saboda ina iya tunowa sanda na fara zuwa a shekarar 2019 kenan, na gabatar da wannan binciken kenan na maggot therapy. Duk wasu hotuna da na yi amfani da su ina tuna duk babu namu na nan gida, na waje ne, na turawa ne, wanda na sa na gabatar da wannan lecture da na fara yi. To amma alhamdulillah yanzu wani lecture da muke yi muna da namu kamar local experience kenan, kuma na da namu hotunan na gida na wanda muka yi wa shi science dai inda muka je zamu bayani daga kaman experience din mu kenan daga
ayyukan
da muka yi namu na gida kuma alhamdulillah duka kamar yanda na faɗa muna ta samun nasarori tunda wanda za su zo akwai wanda da access ma kamar kamar list kenan na wanda za a dace ma kafar kuma Allah ya ba mu nasara mun cece wannan kafar to shi isa wannan abin ne ke kara yada shi wannan kimiyyar amfani da tsutsa kenan wajen warkar da miki ko gyambo
daga lokacin da ka fara aiki da wannan kimiyya a wannan asibitin Malam Aminu Kano zuwa yanzu ko kuna da kiyasi ko kuma alƙalman mutanen da aka yi wa aiki irin wannan suka samu sauki
akwai takarda da muka buga a wata mujalla ta waje kenan shekara 2 da suka wuce kenan inda muka ruwaito muka faɗi kamar abin da ake cewa case series na mara lafiya mutane wajen guda 30 a wancan lokacin da muka yi wa wannan aikin shekara 2 kenan da suka wuce idan mutun ya zo a lokacin da muka ga mara lafiya za mu dauki hoton wannan ciwon kafin mu fara wannan terapin kenan wannan aikin za mu dauki hoto na kafin a fara idan muka ana cikin yi kuma za mu sake dauka to a hankali za mu dinga nuna shi marar lafiya kuma duk za a gani muna da irin wannan hotunan yanzu sanan da yawa
in kuka yi irin wannan aikin warkewa ake sarai ko kuma a'a ana dai samun sauki ne wanda saukin zai bada damar kada a yanke wa mutum hannu ko kafa
watan abin da ke faruwa abin da nake son mutane su fahimta shine idan mutum yazo da gyambo ko yazo da ciwo akwai da yawa da za a ga wani farin abu akan wannan ciwon abin da muke ce ma kaman sloth kenan a turanci idan ma ga wannan diwar to wannan yana hana na farko yana ba su wannan kwayoyin cutuka mafaka wanda suke samu su ta yaduwa na biyu kuma yana hana ciwon kaman numfasawa iska bata gudana to abinda muke yi na farko shine idan ba an cire wannan sloth din ba kenan diwar babu yanda za a yi ciwon ya dauko hanyar warkewa to abu da muke na farko kenan to wannan kimiyyar ta magot therapy amfani da wannan tsutsotsin su suna iya cire kuma suna iya bambanta abu mai rai daga wanda ba shi da rai kenan so za su taya mu su ce da su dauki wannan sama
wannan diwar ka ga rubabbiyar tsoka ce
misali rubabbiyar tsoka ce kuma mutum baya bukatar sa a tare da shi to idan suka fara dauki wannan tsokar to a hankali sai ciwon sai ya kai ga inda muke ganin wannan jan abinda muke ce ma granulation tissue kenan to dama da farko musamman kamar masu gyambo irin na diabetes na ciwon suga idan suka zo ciwon yana tashi yana wari sosai to wannan kimiyyar na taimakawa wajen dauki wannan warin da yake saboda dama me yake haddasa warin wannan kwayoyin cutukan ne da suka tattaru da kuma wannan diwar wannan mataccen tsokar to duk sai su cire to kaga za a samu sauki wajen warin nan da ake zai za a samu sauki saboda mu a namu aikin da muke aikin da zai dauki kamar ma'aikatan lafiya kamar a ce misali wata ɗaya ko fiye da haka ana dressing safa da yamma
ana wankin gyamba
nan wankin nan da ake yawa to mu muna iya cire wannan diwar insha Allah kamar a kwana 10 to wannan kaga yana rage ma shi kansa marar lafiya ya adadin zaman da zai yi a
asibiti
yana kuma dawo da mutum tunda wani da yawa hankalinsa yana tashi a ta masu zama da su da kuma makwabtansu idan wannan ciwon yana wannan bugawar ko yana tashi hankalin kowa a tashi to mutum zai dawo maybe cikin nutsuwa
hayyacin
cikin hayyacinsa to kuma zai rage cost na kula da wannan ciwon
kudaden da ake kashewa
banda wannan da yake muna aiki tare da likitocin kamar wanda ake cewa plastic surgery kenan wanda suke kamar reconstruction
kamar masu aikin surgery na fida haka
na fida to idan har muka dauki wannan diwar so suna iya zuwa su idan ciwon babba ne sosai to sai an dauko dan fata haka daga wani wajen sai a daura akai saboda ciwon ya samu ya warke
da wuri ai
faci haka abinda muke ce ma graft kenan skin graft amma da yawa ma za ga wasu ba ma akaiwa ga wannan ciwon sai ga ya fara motsewa saboda jini ya karu a wajen kuma akwai abin da muke ce ma kaman growth factors su wannan akwai sinadarai da suke kuma zubawa a wajen so yana taimaka nan da nan sai ga ciwon ya dauko hanyar
to masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma duka abin da zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku musamman Mahmud Kwari sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa ku tare mu a wani makon dauke da ci gaban shirin mu huta lafiya
tuma jalla a gaida malama Hawwa yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo sakonni da kuka aika mana ta hanyar email
wasiƙa ta farko ta hadin gwiwa ce tace assalamu alaikum VOA Hausa to mun ji bankin bada lamuni na duniya na IMF na cewa Najeriya ta fi karfin arziki a nahiyar Afirka mu dai al'umman Najeriya ba mu gani ba a ƙasa wai an ce da kare ana biki a gidanku sako daga Abubakar Yahaya Lakwaja da Bala na Yashi Lakwaja a jihar Kogin Najeriya wasiƙa ta gaba kuma ta fito ne daga Professor Kakami Sau yace assalamu alaikum VOA Hausa ku bani dama in yi tsokaci akan yadda ƴan kasuwar ƙasa ta Najeriya suke ƙara hasala tsadar kayan abinci kamar waɗanda su ne suka fi kowa neman arziki hakika yana da kyau a nemi arziki amma ta hanyar halas sabanin yadda ƴan kasuwar ƙasa ta suke yi Allah ya kyauta rayuwa amen shi kuma Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar muryar jama'a cewa yayi yunkurin da kasar Niger ke yi na fara saida man ta ga kasashen waje a watan Janairun sabuwar shekara ta 2024 hakan abin murna da farin ciki ne da fatan Allah Ubangiji ya sa a fara a cikin sa'a wasiƙa ta gaba ta hadin gwiwa ce tace tallafin babura 730 domin yaki da ƴan bindiga da gwamnatin jihar Kebbi ta bada ga jami'an sa kai abu ne mai kyau muna addu'ar Allah ya sa hakan ya zama silar kawo ƙarshen ta'addanci a jihar Kebbi muna kuma fata sauran jihohin Najeriya masu fama da matsalar tsaro za su yi koyi da su Allah ya sa mu dace amen sako daga baban diman mambande da Allah sarkin yakin nima da taso unguwar tudu da Ahmadu mambande wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi muna taya mahalarta taron sauyin yanayi na duniya da aka kammala a Dubai murnar kammala taron lafiya da fatan Allah ya sa matsayar da aka cimma akan matakan rage fitar da hayaki mai gurbata yanayi da kasashe ke yi ta cimma nasara sako daga Sani mai langelange yalwa ya wuri
to madalla da wannan ne muka zo ga shirin mu da ƙarshe wato labarai amma a takaice
a takaicen shugaban Rasha Vladimir Putin yau dinan Alhamis ya ce za a samu zaman lafiya a Ukraine ne lokacin da kasarsa ta cimma manufofinta kuma har yanzu babu wani sauyi game da waɗannan manufofin kimanin watanni biyu gabanin zagayowar ranar da Rasha ta kaddamar da mamaye Ukraine Putin ya nana ta cewa Rasha na son ta kakkabe gauran aƙidar Nazi da kuma muggan makamai a Ukraine da mayar da Ukraine yar ba ruwana Sojojin Isra'ila sun sake kaddamar da hare-haren jiragen sama yau dinnan Alhamis a zirin Gaza gabanin wata ziyara ta wani babban jami'in fadar shugaban Amurka ta White House wanda ke son a tattauna kan mataki na gaba a yakin da Isra'ila ke yi da Hamas da kuma matakan kare Falasɗinawa farar hula waɗanda suka samu kansu a tsakiyar wannan yakin mai magana kan harkokin tsaro a madadin fadar White House John Kirby ya gaya ma manema labarai cewa mai bada shawara kan harkokin tsaron ƙasa na fadar ta White House Jack Sullivan zai yi amfani da tattaunawar ta yau Alhamis da gobe Juma'a a Isra'ila wajen tabo batun abin da ya kira ƙara kula da kuma daɗa kauce ma kuskure 'yan sandan Denmark sun kama mutane da dama a yau dinnan Alhamis a wani samami da suka ce sun kai ne saboda abin da suka kira zargin ana wani shiri na kai harin ta'addanci.
Tomas Sauraro, da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan la'asari, yanzu sai kuma can daga dare za ku ji mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya ce ana gabatar da shirin, da kuma Julie Laser Gresham wadda ta shirya ta bada umarni, da ma injiniyanmu na wannan lokacin Mr. Patrick Deya, Baba Yako Makiri ne daga nan birnin Washington yake sallama da ku. A huta lafiya, amma a dakaci shirin yau da gobe, shirin matasa. Wassalam.